I'd never seen such a light, such a grace, until we met last night face to face. I'd like to confess I was never prepared. Your eyes to bless my life and my fate.
Da 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 da